hasashen duniya yanzu hankalinsu ya karkata wajen ganin sun shirye-shiryen fafatawa a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya da za a yi na shekara 2018 da muke ciki a can ƙasar Rasha. A jiya an fafata wasannin sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa, inda ƙasar Armenia suka tashi can jaras 1-1 tsakaninsu da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Malta. Albania ko ta sha kashi ne a hannun Kosovo da ƙwallaye 3 da nema. A yau ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Argentina ta lallasa Haiti da ƙwallo 4 da nema. Peru ko ta samu nasara ne akan Scotland da ƙwallo 2 da babu. Sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Panama wanda suka tashi can jaras babu ci tsakaninsu da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Northern Ireland. Har ila yau a yau din a wasan sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa din, ƙasar Japan za ta fafata da ƙasar Ghana. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Estonia ko za su fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Lithuania. Sai Australia za su fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Russia. Sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Central Africa za su fafata da ƙasar Uganda a ci gaba da wasannin sada zumuncin don shirin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya. Daga nan za mu leƙa ɓangaren tsaye da tsaye wajen wasan ƙwallon ƙafa ta duniya, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United na ƙasar Ingila ta yi yunƙurin sa kuɗi euro miliyan 140, kimanin pound miliyan 120 kan sayan ɗan wasan gefe na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ɗan ƙasar Wales mai suna Gareth Bale ɗan shekara 28 da haihuwa. Har ila yau ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ɗin da takwarata ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea dukansu a ƙungiyar ƙasar Ingila suna zawacin ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona na ƙasar Spain mai suna Jordi Alba ɗan wasan gefe mai buga baya mai shekaru 29 da haihuwa. Idan muka leƙa ƙasar Jamus kuwa, ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich Robert Lewandowski ɗan shekara 29 da haihuwa ya bayyana wa ƙungiyar ƙarar cewa yana da buƙatar barin ƙungiyar. Ana da alaƙa ta ɗan wasan yana son barin ƙungiyar ne a wannan kakan wasan, inda ake ganin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea da PSG da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid na ƙasar Spain suna zawarcin ɗan wasan don ganin sun saye shi a kakan ko kuma a kakan wasan ta bana. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Roma kuwa a can ƙasar Italy tana buƙatar dunjurutun kuɗi har euro miliyan 90, kimanin pound miliyan 79 ga sai ga duk ko kuma akan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool wadda take buƙatar sayan mai tsaron raganta Alisson ɗan shekara 25 da haihuwa. Amma ƙungiyar ta ce haka zai yiwu ne bayan dawowa daga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya. Thank you.